kafar wayar da kan al'umma ta hanyar da ta dace ba tare da cin zarafi ko kage ba. Kamar yadda kuma sanarwa ta gabata tun ajiya, zamu tattauna ne akan shubhar da ake ta samu akan azumin sita Shawwal da ake yi bayan karamar sallah guda shida kenan, inda wasu malaman addini ke ganin azumin ba shi da asali a addinin musulunci, yayin da wasu malaman kuma ke jaddada halastinsa. Hakan ne ma ya sa muka gayyaci malaman addini biyu da ke da mabambantan ra'ayoyi akan azumin nasu ta Shawwal, wato Sheikh Dr. Ahmad Gumi da ke da ra'ayin bid'a ne azumin, sai kuma Sheikh Halil Maraya da ke jaddada halastin azumin. Sai dai kuma haƙar mu bata cin maruwa ba, domin kuwa kamar yadda Dr. Ahmad Gumi din ya bamu tabbaci a jiya na zuwansa, amma kuma wani uzuri ya hana shi zuwa wanda kuma ya fi ƙarfinsa, wanda sai dai a halin yanzu muna tare da Sheikh Halil Maraya a cikin shirin, wanda kuma da shi ne za mu tattauna a ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu. To da yake dakta bai samu damar zuwa ba kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, za mu yi amfani da wannan dama wajen fara buɗe shirin da shi dakta ɗin a cikin wani wa'azi da ya gabatar a shekarar da ta gabata, inda yake bayyana sita Shawwal ɗin a matsayin bid'a kuma bai halasta ba a cikin addini. Kana daga bisani, za mu dawo a cikin ɗakin yaɗa shirye-shirye domin mu ji ta bakin Sheikh Halil Maraya a kan wannan batu na sita Shawwal da muka yi muku bayanin cewa za mu tattauna a kai. Da fatan za a kasance da mu.
Thank you.
kadan kenan daga cikin bayanan wa'azin da Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya gabatar a wancan shekara kenan a game da magana ta Sittu Shawwal wanda azumin da ake bayan karamar sallah wanda yake bayyana cewa bid'a ce kuma kamar da na sheda muku a dakin gabatar da shirye-shirye muna tare da Sheikh Halilu Maraya Akram Kalla muna maka barka da shigowa
na'am malam muslim da masu sauraro barkanku dai kuma ina gaida ku ta hanyar cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar da kuma muka kara muka fara sanar muku cewa Sheikh Dr. Ahmad Gumi wani uzuri ya hana shi zuwa bayan da kuma ya ba mu tabbaci sai kuma wani uzurin ya gito hakan yasa muka sanya wannan sauti na wa'azi da gabatar akan wannan batu na Sittu Shawwal akara makalla ka saurari bayanai na Dr. Ahmad Gumi wanda yake yi da kuma hujjojin da ya bayar game da bid'ancin Sittu Shawwal
na'am
kamar wani bayani zaka fara yi game da wannan magana
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدره ومقداره العظيم ما سرارو نا قاره gaida ku ta hanyar cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu shakka na saurare abinda shi malam ya fada kuma daga cikin abubuwan da ya fada yanzu nan naji abubuwa kaman guda uku a maganar sa yace hadisin da ke magana akan wannan azumi guda shida da ake a cikin watan Shawwal bai inganta ba sannan kuma yace azumin ma bid'a ne sannan kuma yace wanda za a fada akan waɗanda suke magana akan cewa wannan azumi yana da kyau a yi shi bai kai maliku ba to na farko bari mu fara akan maganar hadisin na farko qur'ani abinda Allah subhanahu wataala ya gaya mana yace ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila malli shahid anan shine fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya akan wani abu to farudduhu ila Allahi sai ku mayar da shi zuwa ga Allah war rasuli da kuma manzon Allah kaga ba a ce a mayar zuwa ga wani ba farko abinda wannan jawabi na malam ya nuna wato bibi ka'ida ta alqur'ani ba ka'idar Allah cewa in an yi jayayya akan wani abu a mayar zuwa ga Allah ko a mayar zuwa ga manzon Allah kage shi ya mayar da abin ne zuwa ga maliku kafin radiyallahu ta'ala anhu shi imam malik to mu abinda muke magana cewa hadisi ne ingantacce tabbatar da wannan azumi na 6 shawwal bari yanzu mu ji hadisin mu ji kuma waɗanda suka inganta hadisin idan aka sami littafin da ake kira na tafsiri al-jami'u li ahkamil qur'an juz'i na biyu shafi 310 wanda mai wannan tafsiri yau shekararsa 747 da tafiya gidan rahama so da aka tafsirin kenan ya fi shekara 747 da yinsa a duniyan nan tamu kuma ba maliki ne mai wannan tafsiri so duk hujojin da zamu kawo ne daga gurin malaman mazhaban malikiya a cikin wannan littafi na tafsirin nan Imam al-Qurtubi yake cewa wa yustahabu lahu an yasuma min shawwalin 6 ayyamin ana so ga shi bawan Allah mumini yayi azumin kwanaki 6 a cikin watan Shawwal lima rawahu Muslim saboda hadisin da Muslim ya rawaito wa Tirmidhi da Tirmidhi wa Abu Dawuda da Abu Dawuda wanda Sa'id da Nasa'i wa Ibn Majah da Ibn Majah an Abi Ayyub al-Ansari daga Abu Ayyub al-Ansari qala Abu Ayyub yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazalla tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man sama ramadana duk wanda ya azumin watan ramadan sun matba'ahu 6 min shawwalin sannan ya biyar da kwanaki 6 daga cikin watan shawwal kana lahu kasiyamid dahari to yin haka zai kasance a gare shi kaman azumin shekara ne gabaki daya to menene matsayin hadisin a gurin Imam al-Qurtubi wanda ba maliki ne kuma yau fiye da shekara 747 da tafiyarsa gidan rahama yace haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau ingantacce kaga sabanin abin da shi malam ya faɗa
shi yana magana kamar duk wani da zai bada hujja kamar
yawa ina nufin kaga a maganar shi yace hadisin bai inganta ba nan kaji al-Imam al-Qurtubi yace hadisin ya inganta a gurguje shaida ta biyu akan ingancin hadisin na san ya yadda da Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda duniya take ce musu wato malami ne wanda yake ƙwararre a ilimin hadisi to wannan hadisin da na jawo yanzu a gabana ga littafin Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda ake kiran shi sahihu targibi wa tarhib idan aka sami wannan juz'i na 1 shafi 589 zamu ji wannan hadisi ingantacce ne koko bai inganta ba kamar yadda shi malam ya faɗa ga jawabin Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace an Abu Ayyuba radiyallahu anhu an samu hadisi daga Abu Ayyuba al-Ansari Allah shi kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da mince Allah su tabbata gare shi yace man sama ramadana duk wanda ya azumin watan ramadan summa atba'ahu 6 min shawwal sannan ya biyar da kwanaki guda 6 daga cikin shawwal to kana kasiyamid dahari yin haka ya kasance kaman azumin shekara kenan rawahu Muslim wa Abu Dawuda wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah to menene matsayin hadisin a gurin Nasiruddin Al-Albani yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne ina magana ne akan nukta ta jawabin malam na farko da yace hadisin bai inganta ba
to kafin mu bar wannan da yake
kaga yanzu mun ji a gurin Nasiruddin Al-Albani cewa hadisin ya inganta mana Albani ya inganta hadisin sabanin abinda shi malam ya faɗa yace wannan hadisi bai inganta ba na jawabin shi
na'am to akwai inda yake
wanda zai samu wannan yake nemo wannan bayani ya samu juz'i na 1 na sahihu targibi wa tarhib na Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wannan hadisin sahihun ga littafin a gaba na karantawa
na'am
na'am kaga mun samu shedu guda biyu tunda yake akan wannan bari mu tsaya ga su da yawa waɗanda suka inganta wannan hadisin
na'am
to waɗanda suka inganta hadisin akwai Imam Nawawi ya inganta hadisin Imam Tirmidhi ya inganta so da ka ba lokaci su ma ga littafin da na karanta na'am
to akwai inda yake bayanin cewa ba a hada kamar wani abu ne da Ramadana sannan kuma a hadisin cewa aka yi wa'ad ba hawu 60
na'am
ba 60 ayyam ba kamar malam me bambancin shi bayanin shi
magana misali 60 da 60 wato al-aqaida nahau ka fahimta ai shi yawmun ana daukar shi namiji ko mace a larabci saboda haka amma an furin jayar da shi akan muzakkari to saboda haka sai a amfani da sittatun in an fadi kwanakin kaga nan da aka ce sun ma adba'u sittan ba a fadi ayyam ba an ce sittan kawai saboda haka shi yasa ya zama na aka samu bambanci duk abu ɗaya ne shida shida babban abu shine hadisin gashi Albani ya inganta shi sannan kuma mun ji Imam Al-Qurtubi ya inganta shi sannan bayan haka kuma na faɗa ga littafi a gaba na Imam Nawawi ya inganta shi sannan bayan haka kuma Imam Tirmidhi ya inganta shi shi kuma mallan da yana nan sai mu tambaye shi bayan kai wane ne ya jawo wannan hadisin yace bai inganta ba misali yanzu zaka ga ko Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah shi kara Maliku yarda bai magana akan wannan hadisin yace hadisin bai inganta ba abinda kawai Imam Malik ya faɗa shine cewa yana gudun kan jahilai da waɗanda suke da wauta mutanen karkara su dauka cewa an ana yin wannan sittu shawwal wato kamar raguwar ramadani wanda yake shi ma ga littafi wanda zamu tabbatar littafin da zamu tabbatar da maganar maliku fatakwata Imam Malik a wannan magana ma bai ce hadisin bai ce azumin bid'a bane shi mallan din ne ya faɗa mana bid'ar da ake magana anan kamar yadda ga shedu akai na littafai ana magana ne akan cewa hada kwanaki shida na Shawwal in aka hada aka dauka cewa cikon Ramadan ne to wannan bid'a ne saboda ka san Ramadan ko da ya zama 29 ko ya zama na 30 ga sheda akan wannan magana inda za a sami sharhin muwadda Malik wanda ake kiran shi al-Muntaka na al-Imam al-Baji sharhin muwadda Malik wanda ake kiran shi al-Muntaka na al-Imam al-Baji shi wannan malami da zan karanta littafin sa yau shekarar sa 967 da tafiya gidan rahama shekara 667 da tafiya gidan rahama sauran shi shekaru 33 ya cika shekara 1000 da tafiya gidan rahama kaga littafin kenan yafi shekara 967 ga abin da yake faɗa a game da maganar Maliku din wannan sharhi ne na muwadda ka san shi mallan da ya karanta muwaddan bai ce ga inda ya dogara ba ya faɗi nashi ra'ayi ne sai sa muka so da yazo sai ya ce to wannan magana da Maliku ya faɗa akwai almajiran Maliku magabata me suka faɗa akan magana shin kamar yadda ya faɗa ne ko ba haka ba ne
shi kamar ya nuna bai kamata wato tunda Malik ya faɗa bai kamata a yi jayayya ba
to ai shi a yadda yake faɗa kenan annabi ya magana akwai wani a cikin mahalukin duniya da za a ɗauki maganarsa shi kansa Imam Malik Allah shi kara masa yadda a Madina ya taɓa nuna kabarin annabi yace duk wani mutum zai iya faɗan magana a karba zai iya faɗan magana a ki karba banda wanda ke cikin kabarin nan wato banda annabi nan bari ka ji maganar muwadda din
na'am
ga sharhin muwadda al-Muntaka a gabana na al-Imam al-Baji
na'am
wanda yake wannan sharhi na muwadda din nan yafi shekara 967 da yinsa Imam al-Baji yake cewa bayan an karanta maganar Maliku din qala ya haya wa samitu malikan yaqulu min siyami 60 ayyamin ba'da al-fitr min ramadana innahu lam yara ahada min ahli al-ilmi hal yazwa qarshe sai al-Imam al-Baji yace asharhu ma'ana sharhi kan maganar Maliku yace wa hadha kama qala anna sawma hadhihi 60 ayyami ba'da al-fitr yace wannan kamar yadda Imam Maliku ya faɗa cewa lalle azumin kwanakin nan guda shida bayan an yi sallah bayan an aje azumi lam takun min al ayamin lati kana salafu yata'ammaduna sawmaha wato bai basu kasance a cikin kwanakin da magabata suka kasance suna nufa da yin azumin ba ma'ana ba sa yi wa kada kariha zalika malikun wa ghayruhu min al ulama hakika maliku da waninsa daga cikin malamai sun karhanta kaga bai ce sun bid'antar ba makaruhi ko shine aikin da in kai ko zunubi ba za a rubuta maka ba makaruhi amma in ka bari za a rubuta maka lada shikenan sai yace wa kada abahu jama'atun minan nas amma hakika jama'a daga cikin mutane sun halatta wannan azumi walam yaro bihi ba'sa basu ga wani laifi game da wannan azumi ba wa inna ma kariha zalika malikun kawai maliku ya karhanta hakan ne ma lima kafa min ilhaqi awamin nasi zalika bi ramadan saboda tsoran kada jahilan mutane su hada wannan azumi da ramadan wa allahu yumayyizu bainaha wa bainahu kuma ya zamana ba sa iya basu bambance tsakanin ramadan da kuma azumin sita shawwal ba hatta ya ataqidu jami'a zalika fardan has udurta cewa wannan gaba daya da sita shawwal din da azumin wata ramadan da aka gama duk gaba daya farilla ne wannan shi yasa imam maliki ya abin nan sai imam al-baji ya ce wal aslu abinda yake asali fi siyami hazil ayami sittati game da yin azumin waɗannan kwanaki guda shida shine ma rawahu sa'd ibn sa'id an umar ibn sabit an abi ayyub al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce man sama ramadana summa adba'ahu sittan min shawwalin kana ka siyami dahari na fata ka gane sai yace qala mudarrif Imam Mudarrif Allah shi kara masa yadda ce ɗaya daga cikin manyan almajiran Imam Malik ne wanda suka zo daga ba kafinta ai sai ce inna ma kariha malikun siyamaha li alla yulhika ahlul jahli zalika ramadana wa amma marragiba fi zalika yace kai Malik ya karhanta wannan azumi ne guda shida saboda kai jahilai su hada shi da ramadan su dauka cewa cikon ramadan ne yace wa amma marragiba fi zalika amma duk wanda ya faɗa yin haka lima ja'a fihi saboda abinda yazo game da yin wannan azumi to falam yanhahu maliku bai hana ba wannan magana ga ta a cikin sharhin muwatta malik al-muntaka na al-imam al-baji yace falam yanhahu maliku bai hana ba wallahu a'lam wa ahkam yace Allah shine mafi sani wa ahkam kuma Allah shine wanda yake mafi hukunci wannan kaji kenan shi yasa in an yi magana kaga shi da ya bada ra'ayinsa akan abinda maliku ya faɗa fa fahimtar sa abinda maliku ya faɗa ta hannun Yahya ibn Yahya amma wadda ya faɗi nashi ra'ayi ne da yana nan shi yasa muka so ya zo sai ya kawo littafi ma'ana sharhin muwadda don mu yanzu kaga in yi magana ra'ayinsa ne ana buƙatar hujja qul hatu burhanakum in kuntum
sadiqin akwai inda ya bada hujja da cewa ummu Aisha ba ta yi wannan azumi ba kasancewar ita ma tana daga cikin wanda take ruwaito hadisi ya kamata idan har za a iya la'akari to a ga ita ma ta yi a wannan yanayi
da ka sabara ba wai haka yace ba muqaddara ma haka yace yanzu shi ba yana tafsiri a ramadana ba ummul mu'minina Aisha ta yi tafsiri a ramadana ne inda sai ummul mu'minin Aisha duk abin da ta yi shi za a yi misali me yasa yake tafsiri a ramadan ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ta yi tafsiri a ramadana ne in ta yi wace ja mata baki na fata an gane so haka hujja ɗaya kenan sannan bayan haka gashi akan muwadda din har ila yau maganar da malikun yayi a cikin muwadda
nan
in aka samu kuma littafin da ake kira al-istiskar na ibn abdul barri mujalladi 30 ne wannan littafin da yake gabana ma'ana volumes 30 to a ciki a volume na 10 ma'ana mujalladi na 10 shafi 259 ga abin da yake fada wannan ɗaya ne daga cikin malaman malikiya
shi ma na daga cikin malaman malikiya
yawa malami ne a cikin mazhaban malikiya bari ka ji abin da yake faɗa game da maganar maliku wato nan suna wa maganar malikun ne sharhi sai yace qala abu umar yace to shikenan lam yablug malikan hadisu abi ayyuba ala annahu hadisin madani, wato hadisin abu ayyuba bai isa zuwa ga maliku ba, ma'ana maliku bai same shi ba akan cewa hadisi ne na mutanen madina. Wal ihadatu bi ilmi alqasati la sabila ilayhi, yace kewayewa game da ilimin kebattatun bayan Allah to la sabila ilayhi, wannan babu hanya zuwa ga fahimtar abin da suke nufi. Sai yace wallazi karihahu malikun, abinda maliku ya karhanta, zamu ji azumin ya karhanta ko kuwa yace amrun, wani al'amari ne kada bayyanahu wa audahu, wanda malikun ya bayyana shi a fili, ya bayyana da shi, wazalika wannan ku al'amari shine kashiyatu an yudafa ila fard ramadana, tsoran kar a hada wannan azumi na 6 shawwal da farillar ramadan, wannan shine dalili. Sai ce wa amma siyamu sittatul ayami min shawwal, amma azumin kwanaki shida na shawwal ala dalabil fadli, a bisa mutu yana neman falala, wa ala ta'wil alladhi jaa bihi thawbanu radiyallahu anhu, da kuma a bisa tawili fasarar da Imam Thawban, wato bararren bawa ne na Annabi, sahabi ne tsira da mutum Allah ya tabbata gare shi yazo da shi na game da cewa mutum zai samu azumin shekara shi ma, domin wani hadisin an rawaita daga Thawban din yace fa inna malikan, lalle Imam Malik la yakrahu zalika insha Allah, bai karhanta yin hakan Allah ya so ya yarda.
Wato ina fahimci ka abin da shi Imam Malik din yake magana,
wato
kada mutane su dauka ne cewa
yana cikin Ramadan, cewa Shawwal yana cikin Ramadan shine abin da Malik ya karhanta, ka ji almajiran shi abin da suke faɗa.
Na'am,
wannan mai al-istiskar din nan, wato ɗaya daga cikin manyan mazhabar Malikiyya ne shi mai wannan littafi Ibn Abdul Barri, yau shekararsa 949 da tafiya gidan rahama, saboda haka wannan littafin da ke gabana da na karanta ya fi shekara 900 kenan da 49, dukkan su kaga almajiran Imam Malik ne ba abinda suka faɗa. Shi yasa in ka ɗauki littafi kar kawai da ka karanta bisa fahimta, a'a menene magabata suka ce, kar a kawo mutane sabon abu, a'a menene magabata suka ce. Kaga dai ga malaman Malikiyya na kawo na Imam Al-Qurtubi, na kawo na Ibn Abdul Barri, sannan kuma mun kawo maganar Al-Imam Al-Baji shi akan sharhin Muwatta Malik. Na'am, sannan duk a ciki misali muna da yazo zamu tambaye shi a ina ne ɗaya daga cikin malaman mazhabar Malikiyya yace wannan azumin bid'a ne kamar da Allah gafarta malan kai ka faɗa. Ka san bid'a shine fa aikin da yakan kai mutum wuta, kamar yadda hadisi ya nuna. A ina ne Imam Malik din karewa, sannan a maganar sa yace duk a cikin wanda za a kawo babu wanda ya kai Maliku.
Na'am,
ko ka ji jawabin shi?
Eh, kware da gaske.
To ga Imamun Nafi, shi wannan Imamun Nafi tabi'i ne, ma'ana yayi zamani da sahabbai, ya ga sahabbai kuma ya rasu da imani, shi tabi'i ne domin bararren bawan Abdullahi dan Umar ne, sannan yayi karatu gurin Abu Huraira, yayi karatu gurin Ummul Mu'minina Aisha, shi kuma malamin Imamu Malik ne. Da haka ma a muwaddan zaka ji duk an da an ka zaka ji Annafi, Annafi, Annafi'in, Annabi ne Umar, daga Nafi'u, daga Abdullahi dan Umar. To wannan Nafi'un yana azumin 6 Shawwal, ga hujjarmu. Hujjarmu shine a koma cikin tafsirin da ake kira Al-Jami'u li Ahkamil Qur'ani, juz'i na biyu shafi 311, ga malamin Maliku yana yin azumin 6 Shawwal Imamun Nafi.
Littafin
littafin Malikawa, wannan littafin shine Al-Jami'u li Ahkamil Qur'ani, tafsiri ne na Al-Imam Al-Qurtubi, juz'i na biyu shafi 311, irin wanda nake da shi gashi a gabana. Warawa Mudarrib, Imam Mudarrib ya rawaito Annafi'in, daga Imam Nafi malamin Maliku kenan, annahu kana yasumuha fi kasati nafsihi, cewa lallai shi Imam Nafi ya kasance yana wannan azumi na 6 Shawwal a kan kansa, mana yana yi a keɓance kansa, ka fahimta? Ai, yana yi fi kasati nafsihi, a kan kansa yana yin wannan azumi. to kage kenan an sami malamin Maliku yana yi radiyallahu ta'ala anhu
na'am
sannan wajen fifiko shi Maliku tabi'u tabi'ina ne Imam Malik bai taba zama da sahabi ko dai ba amma Imam Nafi tabi'i ne kage nan ya tsara shi domin a hadisi annabi sai da yace khairul quruni qarni suman lazina yalunahum suman lazina yalunahum aw kama qala alayhi salatu wassalam kayya al umma ita ce jama'ata ma'ana sahabbai sannan wadanda suka biyo bayan su suwa kenan tabi'ai sannan wadanda suka biyo bayan su suwa kenan tabi'u tabi'ina to shi Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu tabi'u tabi'ina ne shi Imam Nafi tabi'i ne kaga nan ya tsara shi sannan a shekaru ya girme shi ya girme Maliku sannan bayan haka kuma a wajen karant ilimi shi ya karantar da Maliku Maliku bai karantar da shi ba
shi Imam Nafi
in Imam Malik ya ganci ya ga malamin sa shi kuma in ya ga Maliku ya ga almajirin shi wato Imam Malik almajirin sa ne shi kuma malamin Imam Malik ne gashi yana azumin sittu shawwal a cikin littafin Malikawa wanda ake kiran shi aljamil ahkamil qur'ani domin Imam al-Qurtubi ba Maliki ne a tafsirin sa ina maimaitawa juz'i na biyu shafi 311 na a ga cewa Imam Nafi malamin Maliku yana wannan azumi na kawo wannan ne saboda malam a maganar shi ya ce duk wanda za a kawo bai kai Maliku ba to ga tabi'i yana yi shi Maliku tabi'u tabi'ina ne sannan ga malamin Maliku yana yi shi Maliku almajirin Nafi'u ne sannan a shekaru ya girma Maliku
to akwai inda yake maganar cewa kamar za a iya cewa hadisin bai riski Imam Malik ba kenan akan wannan azumi
misali idan ai ka ji na karanta anan muqaddara ma hadisin ya riski Imam Malik domin babu yadda za a yi wajen mafiyan malamai a ce hadisin bai samu Maliku ba ko amma bai magana kan hadisin ba bai ce hadisin ingantacce ba ne ko ba ingantacce ba ne akwai hadisai da yawa sun zo Imam Maliku bai aiki da su ba kamar misali mas'alar rike hannu a kirjin ana sallah qabdu akwai hadisai da yawa amma Imam Malik bai yin qabdu sadal yake yi kuma ina jin waɗanda suke magana kan sitti shawal din nan cewa dan Maliku bai yi Maliku ya karanta ba za su yi ba misali ina jin a sallar su qabalu suke yi amma Imam Malik bai qabadu ba na fata gane sannan kuma babu inda a shari'a ta ce to in Imam Malik ko wani daga cikin malamai ya ga sunna bai aiki da ita ba to ku kar ku yi aiki da ita babu ko Qur'ani ya faɗa haka ko sunna ta faɗa haka sannan kuma ko da ma misali Imam Malik ya samu ya akwai ka kuma bai kawo hadisi ba misali ko da an samu wani hadisi da yace kar ai sitti shawwal misali ko kuma a ce ai annabi bai ba ko to a ka'ida ta usul akwai abin da ake cewa as-sunnatul qawliyah tuqaddamu ala as-sunnatul fi'liyah wato sunna ta magana ana gabatar da ita ne akan sunna ta aiki annabi in yi magana shikenan wannan sunna al-qawliyah ana gabatar da ita koda akan as-sunna fi'liyah ta ma'aiki to balle ga as-sunna qawliyah amma babu wata sunna kuma as-sunnatul fi'liyah ma da aka samu na fata an gane saboda haka in mutum ya ce ba zai sitti shawal ba saboda Maliku ya hana to ai Maliku ya hana qabdu mana rike hannu a kirji lokacin sallah sannan Maliku a mazhabin shi sallama biyu ake yi sallama ɗaya liman yake assalamu alaikum ba assalamu alaikum wa rahmatullah ba assalamu alaikum wa rahmatullah me yasa wanda bai yin sitti shawwal yake sallama biyu in yayi sallah sai rika yin ɗaya irin ta Imam Malik radiyallahu ta'ala
shi ma kamar a bayani shi ba wai Imam Malik din ya hana bane hadisin ne
ai mun muta magana hadisi ai na ga maka gashi hatta Albani ko Ashad Nasiruddin Albani dazu nan ga littafin shi a gabana sahihu targhibi wa tarhib ko juz'i na 1 ko shafi a juz'i na 1 shafi domin dazu na karanta shi a juz'i na 1 shi a targhibi wa tarhib juz'i na 3 kai a juz'i na 1 na shi a targhibi wa tarhib na shi Albani ko juz'i na 1 shafi dari da wani abu wanda yake dai masu sauraron mu kila dalilin abin nan an kuma na sake binciko littafin tun da akwai littafai ne
na'am
sai in ƙara ga musu shafi to mun karanta wannan
na'am
to cewa gashi an waɗanda suka inganta hadisi mun ji abin da Nasiruddin Albani Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin at-targhib wa tarhib sahihut targhib wa tarhib nashi
na'am
na'am
to madalla ma saurare ana sauraron shirin ra'ayi ba gaba ba daga nan gidan Radio Vision FM akan mita 92.5 inda muke duba batu na azumi shida da ake yi bayan karamar sallah na 6 Shawwal kinan wanda wasu malamai ke ganin cewa wannan azumi mai bid'a ne wanda kuma wasu malaman ke ganin cewa tabbas wannan yana da
lalata yawa ga littafin Albani na abin nan juz'i na farko na sahihut targhibi wa tarhib
na'am
juz'i na daya shafi 589
na'am
za mu ji kamar da na karanta dazu Albani ya ce wannan hadisin wato Sheikh Nasiruddin Albani ya ce wannan hadisin na 6 Shawwal ingantacce ne sahihun kamar da na karanta dazu
na'am to madalla ma saurare an jima ka dan zamu ba ku dama domin ku shigo a cikin shirin inda za ku ba da taku gudunmuwa a cikin wannan shiri na ra'ayi ba gaba ba sai dai muna fatan za a ba da gudunmuwa mai ma'ana kuma a kiyaye harshe domin kamar da aka ce ra'ayi ba gaba mun ba yanda kuma muka sheda muku cewa mun gayyaci Sheikh Dr. Ahmad Gumi wanda kuma uzuri ya hana shi zuwa wannan shiri sai dai muna tare da Sheikh Halilu Maraya dake jaddada halin cikin wannan azumi na 6 Shawwal bari mu shakata ka dan idan mun dawo zamu ci gaba a cikin shirin madalla masu saurare idan kuna biye da mu muna tattauna ne akan batu na azumin 6 Shawwal da ake ta samun shubuha akai wanda kuma yanzu lokaci ya da zamu ba ku dama ku kira a cikin shirin domin bayyana ra'ayinku da fatan kuma za a kiyaye harshe a ba da gudunmuwa mai ma'ana kuma a nesa da akwatin radio mutuna da kasa da daƙiƙa biyu domin ya bayyana ra'ayin shi a wannan shiri na ra'ayi ba gaba ba
sannan kaga kafin masu sauraron mu su fara kira babban littafin mazhaban malikiya na furu'a na fiqhu wanda daga shi sai mu dawana wato muktasar kalil
na'am
a cikin muktasar kalil sai akai wata magana wanda take nuna azumin makaruhi ne wato azumin 6 Shawwal
na'am
amma hatta abinda mai muktasar din ya fada in ka dauki sharhin muktasar wanda ake kiran shi mawahibul jalil mujal juz'i na uku shafi 192 a daidai gurin sai yace wa sawmu thalathatin min kulli shaharin wa kuriha kaunuha albida ka sittati min Shawwal wato da azumin kwana uku na kowane wata din nan yana da kyau sai dai wa kuriha kaunuha an karhanta kasantuwar wayannan kwanaki guda uku albida su zama na kwanakin farin wata wato 13 da 14 da 15
na'am
kasittatin min Shawwal kaman ma kwanaki shidan nan na Shawwal
na'am
wato shi ma an karhanta sai mai sharhin littafin muktasar wanda ake kira littafin mawahibul jalil sharhin muktasar kalil ka fahimta ai sai yace fakariha malikun rahimahullahu zalika wato imam malik ya karhanta wannan ne Allah shi masa rahama makafata an yulhika bi ramadana ma laysa minhu ahlul jahala saboda tsoran kar jahilai su hada wannan su hada Ramadan da abin da yake bai hadi da Ramadan ba ma'ana abin da yake baya cikin Ramadan wato Siti Shawwal din kaga dalili ana ƙara bi ga mana kaga maganganu na dazu daban ga kuma littafi daban shi ma amma maganganun duk iri daya sai ce tsoran haka ne kawai
na'am
wal jafa sai ce wa amma rajulu in ji fa mai sharhin muktasar kalil
na'am
al-Hattaf al-Imam al-Hattaf shine yin littafin da ake kira Muwahibul Jalil sharhin muktasar kalil a juz'i na 3 shafi 192 sai ce wa amma rajulu fi kasati nafsihi amma mutun akan kansa fala yakarahu lahu siyamaha maliku bai karhanta mishi yin wannan azumi ba
na'am
kaman magana dazu da muka karanta a cikin al-Istiskar da kuma a cikin al-Muntaka sharhin wada
na'am
to madalla bari mu je ga masu saurare daidai wannan lokaci inda maza za su kira mu a 0705488662 mata kuma 0707445600 ina ga muna da kira na farko a daidai wannan lokaci hello
hello assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam warahmatullahi
a ran ke da yake da babban malamin Ashraf Man da a hallare mara ina muku fata na ke ga daidai wannan
sashi
a sarkin yadin konfusiya suna na Rabi'u Erau Samando daga nan wanda na kira waya kuma a kasar Najeriya
na'am
a gaskiya malam hallare mara Allah ya saka mu da alkhairi
amin amin
kuma komai shi da ka sani dama ina buƙatar ilimi ni matsayina na Rabi'u Rausa ina ga na kai shekaru wajen 30 da wani abu da haihuwa kuma gaskiya ni ban taɓa jin iyayen mu ko kakannin mu ko wasu malaman mu sun zo sun nuna wannan tashawwal babu kyau ba mukan ji da malaman mu suna kwaɗaita mana fallalan shi da khairin
to ga marasa layin shi da fatan zaka sake jarabawa hello
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to ina ga ka biyo layin mata wanda ba naka ba
bari in joya bari in joya
na'am to da fatan za a biyo layin da ya kamata domin a bada gudunmuwa a cikin shirin nan hello hello na tare
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
barka da safiya
ya barkan ki dai na'am
barka ka dai ina ma malam sanne da zuwa
yawa nagode kware
bai saka da alƙairi Allah ya tara ma aladan mun ji bayani ma
sanana amin amin
Allah ya tara mana yawan kwana da amfani ba mun zara kawo ki akan layi ka sauki gida lafiya na kira ne maka fatan alƙairi
nagode Allah ya saka da alƙairi albarkar sai na rasulullahi mun gode kware da gaske da fatan kuma za a ci gaba da bibiyar mu a bada gudunmuwa a takaice hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Malam barka da wannan lokaci.
Ya barka ka dai.
Ma sunana Adamu Jeje.
Da
kamfanin Basir da ke nan garin Jaji.
Na'am.
To gaskiya ba shakka alhamdulillah.
Na'am.
Gaskiya mun fi cikin dambarwa.
Tunda
har ga Allah da dai kanmu ya daure kwarai da gaske.
Na'am.
Kuma an tabbatar wa malam. A nan masallaci wata da nake sallah a nan garina na kamfanin Fati.
Na'am.
Akwai wani almajirin malami da ya roda littafai guda biyu.
Ya
faɗi inda shi da gome dogara ko sai kaman yadda kai bayanan nan
duke
ko wadannan abubuwa ya kabe su amma da ƙarshe sai rinjayen bangaren kaman magagganu ka rinjaye wadannan abubuwa to kai ko inda abu rinjaya a inda mutum zai fara sai zama wata bito rabi
na'am wato a dukkan kaman da kuka sani a harka ta addini Allah da Annabi sai da ikon haramta abu
gaskiya ne malam
eh saboda haka kowanne malami yake Siti Shawwal babu kyau sai a tambaye shi in an yi jayayya akan harkar addini me Qur'ani yace ayi
gaskiya ne
to ko na ga Allah ko na ga manzo Allah tun farko da na ba ka magana ba na'am
don girman Allah a samu majalisar malaman ku zauna mana ko ku wayar mashi ko kuma ku fahimtar da shi inda bai fahimtar ba dangane da wannan al'amari gaskiya har ga Allah
saboda
kaga shi ma yana da magoya baya ta bangare to yanzu dalilin wannan wasu kuma an ƙara buga kansu wanda ba shi muke so ba harka ta addinin musulunci
na'am
Allah ya
ƙara fahimta. Amin amin. Nagode. Malalla mun gode kware da gaske. Hello. Hello.
Hello.
Na'am da muke tare.
A sunana Abubakar Yakubu daga nan Kabalaro.
To malalla mun na jin ka me ra'ayin ka?
Eh to mun wani magana akan shi Allah da fata malam wanda shi ya yarda da salatin fati. Wanda yadda da salatul fati shi ne zai zo yana kawo hadisai ko ya kino yana kantar magana Imam Malik
Na'am, kamar ya kake nufi kenan?
Kai ka yadda da salatul fati. Salatul fati an ce ya fi Qur'ani so 6000. An ce ga yanda take, ga yanda aka karbo ta daga cikin, ga yanda aka karbo ta daga yanda take.
Na'am, ka gane ba wai mun muna maganar salatul fati bane, muna magana ne akan.
Ka zo kana magana akan sittar shawwal. Kai da kace bid'a, kai ba kai magana akan sittar shawwal.
Muna magana ne akan
ba irin ko kamata, ba irin ko kamata ku yi magana akan sittar shawwal.
To mun gode kwarai da gaske. Wato muna fatan za a kiyaye akan maudu'in da muke muna magana ne akan sittar shawwal
ba wai daidai tunda yayi tambaya bara a bashi amsa. Salatul Fati da yake magana shi dan fodiyo Allah shi kara masa yadda. Ya fada a cikin dalailin sa yace duk wani salati wanda ba Salatul Fati ba. Salatul Fati ta fi shi so 600 ko so 700. So da ka in cewa Salatul Fati hadisi salati ne fadin haka bid'a ne to kage yace shi dan fodiyo dan bid'a ne a'uzu billah. Kuma da jin wanda ya magana nan ka san murakkabin jahili ne.
To mun gode kwarai da gaske da kira kirayenku da fatan kuma za a ci gaba da kiyaye harshe. Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wannan idan yaji Allah kara maka lafiya.
Amin 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 amin.
Allah ya tsare ka bala gaskiya mun ji bayanan ka ba sai da farko dai abin din kai na dore mun kai tun bayan ba. Amma zuwan ka dai alhamdulillah kun da ya horo a cikin.
Amin amin. Amin.
Kuma Allah mun gode kwarai da gaske Malama Salma. To mun rasa wannan kira
kuma mai magana dazu da yace Salatul Fati ta fi Alqur'ani kaga a bakin shi aka ji babu abin da yafi Alqur'ani.
Na'am
na'am.
Ai wa alaikum assalam.
Wa alaikum assalam.
Barka dai malam.
Yo barka dai lafiya kalau.
Allah ya kara ma malam lafiya.
Amin 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 amin.
Na'am.
Amin.
Allah ya sai malam gida lafiya.
Amin amin. Sannan mai magana dazu bai girmama annabi. Ana maganar annabi ya ce ko shedan ma ya faɗi magana annabi ya ce yayi gaskiya dai ga Abu Huraira kan maganar ayatul kursi ko da ma misali mutum ya faɗi annabi ya ce annabin zaka duba da maganar shi to shi wanda ya magana dazun dan tashan nan jahili murakkabi sannan kuma makiyin annabi.
Na'am to madallah muna fatan bari mu je ga kira na gaba. Hello.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Kina wa malam fatan alheri.
Amin na gode kwarai da gaske.
Dan Allah malam idan mace ta ana bin ta azumi za ta yi sittar shawwal wanne za ta fara yi?
Na'am abin da ya kamata ta fara yi shine ta rama azumukan da ake binta. In ya so daga baya sai ta kawo sittar shawwal. Amma inda za ta gabatar da sittar shawwal din sannan daga baya ta rama azumin Ramadan da ake binta yayi haka a gurin wasu malamai saboda haka yayi. Amma abin da yafi shine ta fara rama azumin watan Ramadan din da ake binta.
Mun gode Allah.
Amin amin.
Na'am. Muna godiya kwarai da gaske. Hello.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin.
Na'am sunana ne Ibrahim Alarama.
To wannan gaskiya muna godiya Allah ya saka da.
Amin amin.
Kuma ni babban farin ciki na gaskiya shine akan wannan radio na Vision FM da shugabanta Alhaji Yakubu Lere da duk wani abu wanda yake ya shafi addini musamman akan abin da ya shafi ganin wata na sarkin musulmi ya ce ba a gani ba gashi da Usman Bucci ya ce an gani. Haka dai ya tu malam yazo ya bayani filla filla gaskiya mun ji dadi akan haka. Da kuma wannan matsala wanda ta fi shekara 2 shekara 3 shi waccan malamin yana ta maimaitawa wasu waɗanda ba su da sani a addini ko ko ba su da gogewa ba su san ina ne takamamman inda za su tsaya ba. To amma yau duk wanda ya saurari bayanan malam ya san cewa ga inda ya kamata mutum ya dosa. Kasha wannan radio ku ci gaba da irin wannan wayar da kai da kuke yi ma addini domin hidima kuke ma addini Allah subhanahu wataala zai ba ku lada domin gaskiya muna fa'idantuwa muna karuwa muna jin daɗi muna murna malam kuma Allah ya ƙara basira.
Amin amin.
Nagode malam.
Na'am muna godiya kwarai da gaske. Ina gabar mu dauki kira daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Allah saka muku da alkhairi.
Amin amin.
Ah shakalin baraya ubangiji Allah saka gidan aljanna.
Amin amin. Kai ma haka da dukkan masu sauraron mu.
Ah sunana Arabi Idris baban nan sai kai ta kalamai.
Na'am.
Wato ni a gidan mushe din nan wato dole mu jinjina muku komai ya ba mu kwarai da gaske. Amma dan Allah zan ba ku shawara kuma. Na san shi Sheikh Ahmad Mahmud Gumi shi ma Allah saka masa da alkhairi. A wannan kuzai dai hana shi zuwa dan Allah zan ba shi shawara zan ba ku shawara dan Allah ya sai samu dama zai zo dan Allah kada ya zo shi kadai a karar hada su da hannun warana saboda tsakanin galan aka hada su za ka mafita kwarai da gaske wannan ba ba
wannan shine abin da ya dace kwarai
dan Allah dan ya samu dama idan zai zo dan Allah dan annabi shi wannan ba zo su zo tare dan ba mu san shi ya zo ya naci daban shi dan yanzu kiran ya zo shi sai kuma ku zo tare
na'am
ya kasance ga hujja ga hujja gaskiya haka muke so da Allah
to insha Allah muna fatan wata rana haka ya faru kuma ina ga kiranka ne zamu dauka na karshe mallam bari mu dawo cikin shirin kaji abubuwan da masu saurare ke ta fada akan cewa wannan shubha da ta shige musu kamar me kuma zaka kara kulle musu da shi musamman ma game da shi waɗannan kalamai na Dr. Ahmad Gumi da yake bayani akai
abinda zan fada akai shine cewa duk wanda yake a cikin malamai kowaye in ya fada magana yace kaza kaman cewa kaza bid'a ne ko kaza haramun ne ko kaza kaza ne a tambaye shi a ina ya samu kamar misali idan mutum kamar da malamin ya karanta abu a cikin muwadda sai ya ce to algafar ta malam muwaddan nan tana da sharhi sharhi ba dai ba ba bi ba ba uku ba wani sharhi ne zaka kawo mana na muwadda wanda ya daidai da maganarka domin a yanzu maganar ka kai kake fadanta waye shi da ka lahatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjarku in kuna da gaskiya kuma ina kira ga malam cewa do Allah yayi hakuri a hadu a zauna a tattauna kuma koda ta waya ne ba maganan kura bane ba maganan nuna fifiko bane muna so ne yawa kuma Allah ne ya umarni yin haka ko ba gaskiya ba ayyuhal lazina amanu atiullahi wa atiur rasula وقول الامر منكم فانت نازعت في شيء فردوه الى الله والرسول الايه سي احدو اتتاونا kaga da yana nan akwai su hujjoji wanda ban fade su ba sai da yana nan
wanda ko amfani
sa wannan wannan sun shafe shi
na'am
eh litattafan ga su wannan nashi ne da ya zo ne su ne wayannan suke saboda haka kuma idan mutum zai yi magana amma an ce a zo a hada a tattauna ba zai yi ba to dan Allah kar ya rika fito da ita a duniya ya rika gawa ya almajiran shi a daki amma an magana ta fito fili to ta shafi kowa
na'am amma wani jawabi to zakai daga karshe game da magana da yake cewa tunda Imam Malik ya faɗa bai kamata ai jayayya da magana
da Imam Malik da Annabi waifi
na'am Annabi
ko Annabi ne yanzu fa hatta Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da wannan hadisi kai barin kara ma Ibn Bas sai daga cikin manyan malaman kasar Saudi Arabia da ake da Sheikh Ibn al-Uthaymeen duk sun tabbatar da wannan azumi na 6 Shawwal hatta Ibn Taymiyyah Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wanda ake cewa Shaykhul Islam din na Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan azumi kai barin kara mai hatta Abdullah dan Abbas Allah shi kara masa yadda sahabin Annabi wanda Annabi Allah Annabi ya mai addu'a Allah ya fahimtar da shi addini ya sanar da shi fasara al-Qur'ani ya ce wannan azumi na 6 Shawwal abu ne mai kyau ka san ko duk cikin duniya ya ba wanda yake Abdullahi dan Abbas shi sahabi ne wanda Annabi komai mai addu'a Allah ya sanar da shi addini in ana maganar Annabi ba a maganar wani sannan kuma koda misali Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah shi kara masa yadda da yayi magana ma akan hadisin yace ai hadisin bai inganta ba misali to sai a ce ai a ka'ida ta ilimin hadisi wanda shi malam ya sani cewa ana amfani da hadisi da ifi ma akan abin da ya shafi nawafil wato nafiloli da fada'il ayyuka na falala wannan shine
to maralla akramakallah muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah ya maida kai gida da wurin aiki lafiya
amin amin nagode ne ma
to anan kuma
sannan kuma kan salatul fati din nan wanda ya magana ina jin kila bai taba ji bane hatta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ko gashi da yawa a kasa na shi gashi yana karanta salatul fati har yace lafazin ta na da kyau hatta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana nufin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi dan bid'a ne tunda ya karanta salatul fati
muna fatan ya fahimta daga nan gidan Radio Vision FM muke muku fata alkhairi da fatan kuma an ji dadin kasancewa da mu wannan shiri na ra'ayi ba gaba ba a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida gargashin jagorancin Yakubu Lere sai wato Sheikh Haliru Maraya da ya shigo a cikin shirin sai kuma Dr. Ahmad Gumi da muka gaice shi wanda kuma uzuri ya hana shi zuwa akan wannan shubaha ta Sittu Shawwal Muslim Ahmad Yusuf ke sallama da ku a madadin wadda ta sadar da ku Zainab Salihu ya bagi ku zama lafiya